dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door.
Hold up.
One, two, three. In the crib, mom.
Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot.
The kids try to get it.
Park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot.
Da 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 da. Da 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 da.
Moving us to the next episode.
Da 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 da. Da 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 da. The one and only Kiko Double G. Da 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 da. Da 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 da.
Next episode.
Da 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 da